أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Insha Allah maudu'in mu ne zai kasance dangane da abin da ya shahi dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da kuma hakikanin sa. Na harko dai zamu iya cewa menene ma'anan dogaro ga Allah subhanahu wata'ala wanda da Larabci suke kiran shi at-tawakkul 'ala Allah. Don dogaro akan Allah subhanahu wata'ala. Malaman akhlaq sun fassara wannan sifa kyakkyawa wanda take tana daga cikin sifofi na bayin Allah subhanahu wata'ala managarta. Suke cewa wa huwa i'timadul qalbi 'ala Allah fil umuri kulliha, shine i'timadi, dogara zuciyar mutum akan Allah subhanahu wata'ala a cikin al'amura gaba ɗayan su. Zuciyar mutum yana buƙatar ta samu natsuwa ta yadda da Allah subhanahu wata'ala, kuma ta ji cewa Allah subhanahu wata'ala ya isan mata a cikin dukkanin al'amuranta. Idan har ya zamanto zuciya ta samu wannan i'timadi, ta samu wannan dogaro, ta samu wannan jingina, ta samu wannan yarda da ubangijinta, to shikenan ta sifatu da sifa na tawakkali, na dogara ga Allah subhanahu wata'ala. Haka nan mutumin da ya sifantu da wannan sifa din akan kiran shi mutumin da yake da dogaro ga Allah subhanahu wata'ala, mai tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala. Wa inqita'ihi amma siwahu, kenan i'timadin zuciya akan Allah subhanahu wata'ala, dogaran zuciya akan Allah subhanahu wata'ala a cikin al'amura gaba ɗayan su, hakanan kuma da yankewa daga dukkan wani abu wanda yake ba Allah subhanahu wata'ala ba. Watan zuciya ba ta da wani kwaɗayi, bata da wani tsammani, bata da wani dogaro, bata da wani yarda da kyakkyawan zato ga wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba. Wannan shine ma'anan dogara ga Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka kenan wanda ya kasance zuciyar shi tana dauke da wannan sifa din zai kasance kenan da sifa ta dogaro ga Allah subhanahu wata'ala, sannan yana daga cikin bayin Allah subhanahu wata'ala wanda suke dogara ga Allah subhanahu wata'ala. Kenan bawa kenan zamu iya ganin fa ma fa'ala bika kunta anhu radiyan, duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi maka ka bar ma Allah subhanahu wata'ala al'amura, ka jingina ma Allah subhanahu wata'ala al'amuran ka gaba daya, duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi maka to baka da matsala da shi, ka yarda da shi. Ta'lam anna al-hukma fi zalika lahu, kasan cewa duk wani hukunci a cikin wannan al'amari din ya kasance ga Allah subhanahu wata'ala ne, ka yarda da abin da ya hukunta, duk abin da ya hukunta ka yarda da shi. Wa yusallim anna ma jaa min Allah min al-umur wan nawahi huwa khairun lahu, hakanan kuma ya zamanto mutun ya sallama akan cewa dukkanin abubuwan da suka zo daga Allah subhanahu wata'ala, sawa'an ya shahi umurni ne na Allah subhanahu wata'ala ku ya shahi hani ne na Allah subhanahu wata'ala, wato Allah subhanahu wata'ala ya ce ku yi kaza, Allah ta'ala ya ce ku bar kaza, yana ya sallama akan cewa wannan shine huwa khairul lahu, shine ya kasancewa alkhairi gare shi. Wa ya'mal biha min duni inadin wa kur, sai zamantu ya aiki da haka ba tare da kangara, ba tare da kiba. Wannan shine mutum da ake kira mutum mai dogara ga Allah subhanahu wata'ala, mutum mai tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala, wanda zamu gani cikin ayoyi da dama a cikin Alkur'ani Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, Allah subhanahu wa ta'ala na san mutane masu dogaro gare shi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mu'mine su dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ke nuna mana kenan sifa ce sifa mai kyau kuma sifa ce ta mu'mine na bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta. Wa yuqal sanna'ana cewa wakkala amrahu ila fulan. Kamar misali a Larabci ana iya cewa misali wani ya jingina ya wakilta al'amarin shi zuwa ga wani. Ai fawadahu wa tamada alaihi fi. Ma'ana kenan ya jingina masa dukkanin al'amuransa cikin wannan al'amarin. Saboda me? Saboda ya yi itimadi da shi, ya dogara gare shi. Saboda kenan wa tawakkulu ibaratun an i'timadil qalb ala alwakil wahda. Watan shi tawakkuli ma'anan shi shine zamanto i'timadin zuciyar shi wanda ya wakilta, wanda ya wakilta. Watan i'timadin zuciya akan wakili shi kadai ba tare da an karkata zuwa ga wani shi ba ko an dogara zuwa wani shi ba. Kenan wanda ka wakilta shine ka dogara da shi. Galiban mutum ko cikin mu'amaloli ko cikin rayuwarmu na yau da kullum mutum yakan wakilta wanda ya yarda da shi ne a cikin al'amura, sai zaman to ya dogara gare shi, bai dogara da wani shi ba, shi kadai ya wakilta. To haka al'amarin yake idan mutum ya dogara ga Allah subhanahu wataala, to Allah subhanahu wataala ne kadai ya yarda da shi, kuma shi kadai jingina ma al'amuransa, baya tunanin wani, baya tsammanin wani, baya zato ga wani. Wannan shine abin da ake kira tawakkali a mahanga na malaman akhlaq, malaman kyawun dabi'u. Saboda haka wayan bagilil mu'min an yaj'ala nafsahu bayna yaday Allah ta'ala yaf'al biha ma yasha. Kenan mu'mini ya kamata ya zamanto ya aje zuciyar shi ne gaban Allah subhanahu wata'ala, ya mika ragaman wuyansa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala gaba daya. Allah ubangijin rahama yayi abin da ya ga dama da shi. Wannan shine dogaro gare shi. Saboda haka kenan yana bukatar ya kasance mutum cikin dukkanin al'amuransa na yau da kullum ya kasance yana dogara ga Allah subhanahu wataala. Domin yin haka sifa ne kyaukyawa. Allah subhanahu wataala yana son masu wannan sifa din, kuma Allah subhanahu wataala yakan isan musu a cikin dukkanin al'amuransu, yakan taimaka musu, yakan jagoranta al'amuransu. To amma kuma tawakkali al-misali cikin al'amuran mu na rayuwa na yau da kullum, wani lokaci wasu suna kuskure ma fahimtar hakikanin sa. Shi yasa duk abin da ya kasance mutum bai mai kyaukyawan fahimta ba, to zai kasance kenan yayi mummunan aiki, kuma yayi mummunan mu'amala da wannan al'amari. Wasu mutane sukan zama suke neman arziki sai su ce su sun dogara ga Allah subhanahu wataala. Allah shine yake azurtawa, duk abinda Allah yayi kawai shikenan su sun yarda. Alhali waɗannan mutane sun manta da cewa Allah subhanahu wataala da kanshi ya umurce bayansa da su yi sa'ayi a doron ƙasa, sannan kuma su nemi arziki. Ka nemi arziki, ka yi sa'ayi wurin neman halal, lokaci guda kuma ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala kan cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne yake yin komi, shi yake ba da arziki. Wannan tawakkali ne. Amma in ya kasance mutum ya zauna ki neman arziki kuma yana jira Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi, ya ce ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala, to wannan yayi mummunan fahimta dangane da abin da ya shahi tawakkali. Yana bukatar ya kyautata tunanin shi. Saboda muna ganin cikin Al-Qur'ani al-misali akwai aya da ke cewa fa iza qudiyatis sala fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Cikin suratul Juma'a Allah ta'ala yana bayani kan cewa idan aka kammala sallan Juma'a mutane su watsu a cikin kasa su je su nemi falalan Allah subhanahu wata'ala. Kakin neman falalan Allah subhanahu wata'ala, neman arziki na halal bai saba ma tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala. saboda haka duk wanda kuma ya tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, duk mutun da ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala, duk mutun da ya yarda da Allah subhanahu wata'ala, to Allah subhanahu wata'ala shine zai isa masa a cikin dukkanin al'amuransa, a cikin rayuwarsa na duniya da lahiransa. Saboda haka miƙa ma Allah subhanahu wata'ala al'amari, jingina ma Allah subhanahu wata'ala al'amari, dogara ga Allah subhanahu wata'ala yakan sa ya zamanto mutum al'amuran shi sun daidaita, al'amuran shi na duniya da na lahira. Domin kuwa Allah subhanahu wata'ala ce duk wanda ya dogara da shi to shine zai isa masa. Saboda haka dogaro da Allah subhanahu wata'ala yana bukatar ya zamanto mun mai kyakkyawan fahimta, kada ya zamanto mun masa mummunan fahimta, domin wannan zai bada natijoji wanda ba su da kyawu, zai bada sakamako wanda ba ya da kyawu. Saboda haka dogaro ga Allah subhanahu wata'ala shine ya kasance mutum ya maida ma Allah subhanahu wata'ala al'amarin shi, ya yanke zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, ya jingina ma Allah subhanahu wata'ala dukkanin al'amuransa saboda kyakkyawan zaton da yake da shi a wurin Allah subhanahu wata'ala. Akan cewa duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta, duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya zartar, duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya umurni ko ya hani da shi, ya yadda bai da ja banantana ya karyata ko ya kangare ko ya ki haka. Wannan shine tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala, wannan shine dogaro ga Allah subhanahu wata'ala. Kuma Allah subhanahu wata'ala yana son bayan sa masu dogara da shi. Sannan Allah subhanahu wata'ala cikin wata aya yana bayani dangane da masu tawakkali gare shi, yana cewa ni'ma ajrul amilin allazina sabaru ala rabbihim yatawakkalu. Wannan yanki ne na aya, Allah subhanahu wata'ala yana bayani dangane da cewa madalla da ladan masu aiki saboda Allah subhanahu wata'ala, sai Allah subhanahu wata'ala ce su wane ne? Su ne allazina sabaru, wanda suka yi hakuri da dukkanin nau'o'in shi, hakuri akan bin Allah subhanahu wata'ala, hakuri akan kin saba ma Allah subhanahu wata'ala, hakuri akan musibobi. Sannan Allah ta'ala ce wa ala rabbihim yatawakkalu, sannan akan ubangijin su suke dogaro, suke miƙa al'amari. Wannan kenan madalla da ladan irin waɗannan ma'aikata. Saboda haka wannan yana nuna mana falala da kuma muhimmanci na dogaro ga Allah subhanahu wata'ala, da kuma irin fa'idoji da yake tattare da shi, wanda ya cancanta ya zamanto wannan ya ingiza musulmi mumini zuwa ga kokarin ganin cewa ya sifantu da ya sifantu a cikin rayuwarsa. Sannan kamar yadda muka yi bayani dangane da abin da ya shahi kyakkyawan fahimtar al'amura, duk lokacin da mutum bai kyakkyawan fahimta ga al'amura ba sai zamanto ya afka cikin kuskure. Al misali kan abin da ya shahi tawakkali, akwai wani hadisi wanda yake ma'rufin hadisi wanda gayatan abin nan mafi yawa kenan galiban malaman akhlaq suka ambaton shi a cikin wannan babi na tawakkali wanda muke bayani a kansa, babin dogara ga Allah subhanahu wata'ala. Kan cewa wata ran wani balarabin kauye ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan an bace shi a cikin awalil laali cikin mujalladi na 1 shahi na 75. Wani balarabin kauye ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, amma yana zuwa kawai shikenan, sai ya sake raƙumin shi ba tare da ya daure shi ba, kawai sai ya ce tawakkaltu ala Allah, sai ya ce ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala. Kenan idan Allah subhanahu wata'ala yana so wannan dabba ba za ta kwace ba, ya bar ma Allah subhanahu wata'ala. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa iqil wa tawakkal, yace masa a'a ba haka za kai ba, ka daure ta sannan ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala. Kai kenan tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala bai saba ma ba aiki, mutum zai yi aiki ne sai bar ma Allah subhanahu wata'ala saura. Muna cewa tashi Allah ta'ala ya ce tashi in tanye ka, misali a Hausa ana yawan faɗin wannan magana cewa Allah ta'ala ya ce tashi in tanye ka, kenan idan baka tashi ba kace wai kai ka dogara ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ba zai tanye ka ka tashi sai Allah subhanahu wataala ya sa maka albarka a cikin tashin naka hakanin dabbar da aggare ka ka daure ta ka kula da ita sai Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin su kuma ya tsare maka su kinan a koda yaushe yana bukatar zamanto mutun ya yi motsi mutun ya harraka a cikin kokarin ganin cewa ya haƙaƙa ahdafin shi wanda suke da muhimmanci sannan kuma akhirul mataf a ƙarshen al'amari ya kasance yayi dogaro ga Allah subhanahu wataala wannan shine zai sa Allah subhanahu wataala ya isar masa akan dukkanin al'amuransa sannan muna da wani hadisi shi ma da yazo cikin kanzul ummal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sarrahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala Allah duk mutun da yake fatan ya kasance shi fi kowa karhi shi ya kowa izza to ya dogara ga Allah subhanahu wataala ka kenan zakai tanadin karhi kamar da Allah subhanahu wataala ya ce wa aidu lahum mastatun min quwwa ai ma kafare tanadin abinda ake iya tanadi na karhi kuma wani iri ne a lokaci guda kuma sai zamanto an dogara ga Allah subhanahu wataala sai zamanto Allah subhanahu wataala ya baka karhi wanda zai zamanto ka buwaye mutane amma duk lokacin da mutun ya kasance ya bai wani tanadi ba kuma yake ganin cewa shi ya dogara ga Allah subhanahu wataala to wannan yayi mummunan fahimta dangane da ma'anan tawakkali ga Allah subhanahu wataala ma'anan dogaro ga Allah subhanahu wataala saboda haka yana da muhimmancin wannan sifa ya kasance mun yi kokarin samar da ita a cikin zukatanmu a cikin rayukanmu kasance mun mata kyakkyawan fahimta kuma ya zamanto mun yi kokarin aiwatar da ita a cikin rayuwarmu saboda ya zamanto mun samu fa'idoji da kuma falaloli wanda suke tattare da wannan sifa mai albarka wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abinda muka ji وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين